أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتائه بنظرة تاتي لنا بالذكر. باب wannan babi kenan ma ja a cikin abin da ya zo annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsira da amincin Allah sabata a gare shi kana idza arada alhajata ya kasance in yayi niyyar zai biya bukatarsa zai kewaya kafin a gina bandakai na gida a ba'adatul mazhabi to sai yayi nesa sai ya shiga daji sosai ko ana kan tafiya in zai kewaya to sai ya bar jama'a sai ya shiga daji sosai saboda tsaraici kuma ka nesa daga inda mutane za su ji ƙararka ko su ji kuma warin kewayawarka sai dai inda larura. Haddasana Muhammad ibn Bashar, Muhammad ɗan Bashar ya zantar da mu. Haddasana Abdul Wahhab al-Saqafi ya zantar da mu. An Muhammad ibn Amr, daga Muhammad ɗan Amr, an Abi Salamata, daga Abi Salamata, an Mujirat bin Shu'bata, daga Mujirat ɗan Shu'bata, ƙala Mujirat ɗan Shu'bata ya ce, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallama fi safari, na kasance ina tare da annabi Muhammad a tafiya, to fa girman sahabbai kenan, zai ce muna da tare da annabi an yi kaza, muna mu kullum fata muke ma Allah ya samu gan shi ko sau ɗaya. Shi ko su yi tafiya tare, a zauna tare, a kwana tare, a tashi tare, na ka bayan da za a tarar da su. Ya ce, mun kasance, na kasance ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tafiya. Fa atan nabi sallallahu alaihi wasallama hajatahu, sai annabi ya tafi biyan buƙatarsa. Fa aba'ada, sai ya nesa, ya shiga daji, ya yi nesa, cikin mazhabi, ya tafi da nisa. Ƙala, yace wafil babi, a cikin wannan babi na mutum zai biya buƙatarsa ya ɗan nesa ba idan mutane ba, in kuma a cikin ginan nan banɗaki ne ya kulle ƙofa kan mutum yana kewayawa ga ƙofa kuma ya bata a buɗe. An Abdurrahman bin Abi Quradin, akwai wanda aka karɓo daga Abdurrahman ɗan Abi Quradin wa Abi Qatadata, akwai hadisin da aka karɓa daga Abi Qatadata wa Jabir, akwai hadisin da aka karɓa daga Jabir ɗan Abdullahi wa Yahya bin Ubaydi, da Yahya ɗan Ubaydin an abihi daga babansa wa Abi Musa al-Ash'ari, da Abi Musa yana daga cikin sahabban manzon Allah mazajen Qur'ani, Allah ya bashi daɗin murya ta karanta Qur'ani, wa Ibn Abbas, da Abdullahi ɗan Abbas, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma addu'a Allah ya maida shi farfesan al'umma, Allah ya sanar da shi fassarar wato Qur'ani, wa Bilal bin al-Haris, da Bilal dan Haris. Kala Abu Isa, Tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahihun, wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce. Wayurwa, an rawaito anin nabi sallallahu alaihi wasallama, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, annahu kana yartadu bi bawlihi, idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi bawali sai ya nemi waje mai taushi sannan zai yi bawali, saboda ana so mutum zai yi bawali ya nemi wajen da fitsarin zai daka, don kar ya yi nemi waje mai tauri idan fitsarin ya daka ya tarɗo masa a jiki, ya dawo masa a jiki. To in kuma rariya ce to sai ya yi dai yanda ba zai daki gini ba ya tarɗo ma a jiki, in kuma cikin masantan garantin ne ma shi kenan ma ba zai tarɗo ba. To annabi da zai yi bawali sallallahu alaihi wasallam ba a fako yake ba, sai ya nemi waje ne dan kasa ne dan taushi yanda bawalin zai huda kasa ne kasar ba zai dawo masa ba. Makanan bigire kama yartadu manzila, kamar yadda annabi zai sauka a waje sai ya duba waje mai kyau, inda zai sauka in a daji ne tafiya ake yi sai an duba waje mai kyau sannan a sauka. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duba, domin bawali din nan yana da kamar mun ɗauke shi abu mai wasa, abun wasa kuma yana da ɗan tsanani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani kabari ya ce an yi wani kabarin azaba, ya ce ba wani laifi yau ba, baya kula da fitsarinsa shi bai damu da fitsarinsa ko ya bace kayansa saboda addinin wa Abu Salamata ismuhu sunansa to wannan fadin magana da ake sai dai kuma ummatin Allah ya sa mar larura da fitsari akwai masu yayyan fitsari to wannan ba da shi ake ba shi wannan larura ne kawai sai dai alwala ko wace sallah kuma ya dan wanwanke inda ya yi ya gwargwadan sa shi ba da shi ake ba amma mutum da lafiyarsa da komai ya dinga wasa da fitsari da abu wa Abu Salamata ismuhu Abdullah ibn Abdurrahman ibn Awfi sunansa Abdullah dan Abdullah dan Abdurrahman dan Awfi az-Zuhri babu babi fi karahiyati cikin anki al-bawli babu babu ma jaa abun da yazo fi karahiyati cikin anki al-bawli mutum ya fitsari tilmu gutasali a wajen da yake wanka dan adam ya dinga yin fitsari a wajen da yake wanka to anki wannan idan baho ne da shi na wanka to kai ya zake fitsari a cikin bahon wanka ba wajen fitsari bane ya yi fitsari a matsantan garantinsa sannan ya fitsari a bahon wanka in kuma irin gidan banɗakin da ba bahon wanka bane sai dai ga wajen wanka nan to duk inda ya zama nan da yake tsugunawa ya wanka to kan mutum ya dinga fitsari a wajen ko irin banɗakanmu ne na tsofaffin garuruwanmu to mutum ya dan matsa waje ɗaya dai cikin rariya ya fitsari amma dai ba wajen da yake wanka ba dan bambanta wajen wanka da wajen fitsari to su galibin masu tsafta koman su a jere yake wajen wanke hannu daban to wajen wanke hannu daban wajen wanke wanken kayan girki famfansa da abinsa daban wajen mutumin faransa yadda yake gyara banɗaki zai gyara ɗakinsa ma haka yadda yake gyara banɗaki da so kuma annabi ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsafta tana daga cikin imani to an yi mutum ya dinga yin fitsari a wajen da yake wanka haddasana Ali ibn Hujr dan haka idan ma ga banɗaki mai masantan garanci ya zama komai da fitsarin da kewayawa duk cikin wannan tukunyar tangarancin za a dinga yi matan za a dinga yi ka a dinga yi a sassan haddasana Ali ibn Hujr Ali dan Hujrin ya zantar da mu wa Ahmad ibn Muhammad ibn Musa Mardawai da Ahmadu dan Muhammadu dan Musa Mardawai kala su biyun nan sun ce akbarana Abdullah ibn Mubarak Abdullah dan Mubarak ya zanta ya gaya mana ya ba mu labari amma amarin shi kuma ya karba daga malam Ma'amar an ash'asa shi Ma'amar ya karba daga ash'asa bin Abdullah dan Abdullah anil Hasan daga Hasan an Abdullah bin Mugaffali daga Abdullah dan Mugaffali to shi kuma Abdullah dan Mugaffalin yace annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama naha ya hana an yabula rajulu mutum ya fitsari fi mustahammihi a wajen wankansa ko a cikin ruwan wankan nasa ko a surunin fotina da ake wanka kan mutum ya fitsari a ciki ko mutum ya shiga cikin bahon mai ran kai ya fitsari a ciki ko kuma wajen wankan kai ya wanka a ciki duk gaba ki da wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna amatal waswasi ko a ce waswasi ko a ce wiswasi yayi daidai mafi yawan zancen zuci da mutum yake ko yawan mantuwa ka tashi kana abu ka rasa ma ya nawa kai ko kaza kaza to mafi yawan zancen zuci waswasi dinna minhu yin fitsari a wajen wanka yake kawo shi to kuma waswasi shi zai kawo ma mutum ya zama shirme bai san ma me yake ba har kuma Allah yake ya abin ya zarce kuma da hauka kaji ashe mafi yawansa yin fitsari a wajen wanka shi yake kawo haka kala yace wa fil babi a wannan babi na kan mutum ya fitsari a wajen wankansa an karbo irin wannan hadisi ma an rajulin daga wani mutum min ashabin nabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال ابو عيسى ترمذي yace haza hadisun garibu wannan hadisi ne bako ma'ana wai ta hanya dai aka samu shi la na'rifuhu wa musanshi ba marfu'an a tsaga shi har zuwa ga annabi illa min hadisi ash'asa sai daga hadisin ash'as bin abdullahi wayu qala lahu ana ce da ash'as dinna ash'asul a'ama ash'as makahu wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi tilli daga malaman ilimi sun ki al-bawla yin fitsari fil muktasal wajen wanka sun bi wannan hadisi kenan sun ki mutum ya fitsari wajen wanka wa qalu su ma suka tabbata ammatul wasu ka ce ammatul wasu wasi tilin zancen zuci ko fashauni mutum ya rasa ma kana so kai wani abu ma ka manta ma sai an tuna ma ko ku abu to irin wannan shauni ko wasu wasi dai jigga baki dai suka ce galibinsa yin fitsari wajen wanka shi yake kawo wannan ba wai lokacin da za ka yi wanka a yin fitsari a daidai kuma inda kake yin wanka to shi yake kawo wannan ko ko cikin bahun wanka din ko ko to shi yake kawo wannan warakata fihi ba'd ahli al-ilm ba'd malamai kuma suka ce dan wani maza take hannun su an dani sar akwai sauki a ciki ba laifi to su din ma ce zai zo magana sai dai inda rariya a wajen in bahun ne ma da rariya wannan lokacin da dubu daidai rariyar ya zama tsarin ya zuwa na ko kuwa in ban daki na irin namu na gargajiya tunda da ga wajen wanka amma ga rariya kuma to ka dan yi dan matsa gaba ka yi a rariya in da rariya shikenan ba komai su ma sun ce suka yi da rariya shine aka dan yi saukin gaba ke da minhum yana daga cikin wanda suka yi sauki a cikin malamai ibnu sirina malam ibnu sirina shi ma ya ce ba komai dai dan ayi wakila lahu sai aka ce da shi innahu yuqalu kaje an ce ba inna ahmatul waswas minhu tili zancen zuci ko fashauni da yake samun mutane daga wannan fitsarin a wajen kare kai kana cewa ba komai faqala sai ya ce rabbuna allah la sharika lak kai da allah ubangijin mu dai ne ba wani abokin tarayya da to ina zan yi daga wannan magana kaga irin wannan karatu shi yake jawo sai kaji mutane suna ga magana ta zo wayafa annabi sanin Allah shi kadai ne ba abokin tarayya da shi ai komai ma Allah ne yake yi amma akwai sababi mutuwa a hannun Allah take amma mutum ya je kwanta kan titi ma ai kaga komai a hannun Allah yake amma akwai sababi irin wannan karatu yake jawowa sai ka ji ana karatuka duk ana ƙaryata saboda tunda dai annabi ya faɗa jidda hadisin ta hanya dai aka zo da shi a so mai kyau ne da za a ce wai rabbuna allah la sharika lahu ba jidda dai babban malami ne ya faɗa Allah ya bige shi amma fa kan mutum yayi annabi ba wanda ya fi annabi sanin Allah ba wanda ya so annabi sanin Allah ne yake abu amma ya ce in kana fitsari a wajen da kake yin wanka za ka yi waswas to ka gani ba za a ce wai Allah shi dan fili ne ya ce kai rabbuna allah la sharika lahu ubangijin mu eh ba wani abokin tarayya da shi ba wani wato wajen sa ba wani wajen wanka ne sai ka wato a tunda annabi ya faɗa shi ke wa qala ibn mubarak malan dan mubarak yace qad wasi'atul bawl to wa'ansu malaman sun dan yalwata cikin yin fitsari din filmu tsalle a wajen wanka din izajara fi ilma'u idan akwai hanyar da ruwa yake shigewa fitsarin ba tsayawa zai yi ba tsayawa to kuna ganin wato ko ka dinga wanka da fitsari kenan ko tunda mutum ya fitsari cikin ruwan da yake wanka kuma yanzu da fitsari yake wanka kenan amma in yana shigewa shikenan sun dan yalwata in ji malam ibnu mubarak قال ابو عيسى الترمذي يتي حدثنا بذلك احمد بن عبد العامدي وندي يغيا منا هكا شيني احمد بن عبد العامدي عن حبانا شيكو دغ حبانا عن عبد الله بن مبارك دغ عبد الله بن مبارك باب wannan babi ne ma ja a cikin abin da yazo fiswaki kuma ma yana daga tsafta yanzu in mutane ba su in mutum in ba a fitsari a kasa din nan to za ka ji ban daki baya wari in dai sai dai a cikin cikin yaron kashi din nan abu amma ko ba ko aka yi mai sayanci in yi muku fitsari a kasa inda kun shiga ban daki za ku san ban daki zai canja da wari tsafta ma ta nan to babun abin da ya zo fiswaki cikin yin aswaki shi ma kamar tsaftar baki ce tsaftar baki ne aswaki حدثنا ابو كريب أبو كريب يأذن تدمو حدثنا عبدت بن سليمان عبدت بن سليمان يأذن تدمو أم محمد بن عمري دقى محمد بن عمري أن أبي سلمة دقى أبي سلمة أن أبي هريرة دقى أبي هريرة قال أبي هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني إرادة أمن شاء الله صفت عبيش يتي لولا أن أشك على أمتي بعدن مطنتاو على أمة كابا la amartu hunda na hore al'umma ta biswaki da yin aswaki inda kulli salati lokacin kowace sallah sai sun yi aswaki sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ba dan kai matsanta mana ba da sai ya ce duk sallah sai sun yi aswaki to aswakin nan idan mutum ya tafi aswaki na ice wannan wanda aka sani shine magana yayi idan kuma mutum ya ce wannan makilin da ake amfani da shi shine dai bi ala ayi halin yayi muradi da wanke baki qala abu isa Tirmidhi yace wa qarrawa hadha alhadith ya rawaito wannan hadisi wa Muhammad ibn Ishaq Muhammad dan Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim daga Muhammad dan Ibrahim an Abi Salamata daga Abi Salamata an Zaid ibn Khalid daga Zaid dan Khalid an Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadith Abi Salamata hadithan Abi Salamata an Abi Hurairata daga Abi Hurairata wa Zaid ibn Khalid da zai duk bin talibin annin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kilahuma indi sahihu tirmidhi yace ni wayannan hadisai guda biyu dukkansu ingantattu ne a wajena da annahu qarru yamin gairu wajhi domin an rawaito shi daga wani wannan fuska an abi hurairata daga abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah hadal hadisi wannan hadisi wa hadisi abu hurairata hadisin abu hurairata inna ma sahha ya inganta ne la annahu qarru yamin gairu wajhin domin an rawaito shi ma ta wata fuska wa amma muhammad ibn isma'ila amma muhammad dan isma'ila bukhari kenan mai sahih al-bukhari fa za'ama sai ya raya anna hadisi abi salamata hadisin da abi salamata ya karbo an zaid ibn khalid daga zaid dan khalid asahu washi yafi inganta to shi ko bukhari shine malamin tirmidhin ma ga baki daya qala abu isa tirmidhi yace wa fil babi a irin wannan babi da aka karbo irin wannan hadisin da annabi yace ba dan ka matsanta al'umma tare da na hore su da aswaki bi sallah an karbo irin wannan ma an Abi Bakar Siddiqi daga sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wa Ali daga sayyidina Ali ma an karbo wa Aisha da sayyida Aisha wa bin Abbas da Abdullah dan Abbas wa Huzaifata da Huzaifata al-Yamani wa Zaid bin Khalid da Zaid dan Khalid wa Anas bin Malik da Anas dan Malik wa Abdullah bin Amr da Abdullah dan Amr wa bin Umara da dan Abdullah dan Umara wa Ummu Habibata da mata Annabi Ummu Habibata wa Abi Umamata da Abi Umamata wa Abi Ayyuba da Abi Ayyuba ne su wannan hadisi ya hada manya tabarakallah wa Abi Ayyuba wa Tammam bin Abbas da Tammam dan Abbas wa Abdullah bin Hanzalah da Abdullah dan Hanzalah al-Ghasili shi wannan Hanzalah shi ake cewa Hanzalah al-Ghasili yaya amarya kenan ya kwanta da ita da ruwan kan da na baba aka buga tambarin yaki a fito da gudu a fito da gudu shi kenan kawai ya ja kayan yakin sai ya fita ikon Allah sai ya shahada sai ya shahada annabi ya ce da sahabban sallallahu alaihi wasallam wai waye nake ganin mala'iku suna wance shi tsakanin sama da ƙasa ne waye nake ganin mala'iku suna wanke tsakanin sama da ƙasa ne to sahabbai sai suka je ana ta duba sai aka zo inda Hanzalah yake kwance gashi jike da ruwa gashi jike kamar an mai wanka ga ruwa nan yana kwance annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a je a tambayi matarsa ya aka tace ya gama saduwa da ita kenan aka buga tambarin yaki shikenan ya fita sallallahu alaihi radiyallahu anhu shi sai aka ce masa Hanzalah al-Ghasili Hanzala wanda mala'iku suka wanke al'ummar manzo Allah tana da girma wa ummu salamata da ummu salamata wa wasilata bin askai da wasilata dan askai wa abi musa kaga ji wayannan manyan sahabbai da suka rubuta saboda tsabtar baki ma tsabta ce mai girma dan mutun yayi tsarkin fitsari yayi tsarkin ba haya ma bai wanke baki ba kuma ai kaman bai tsarki ba bakin ma dori yake yadda kashi yake dori da abu أبتب باكي ببان أبني فري لغسك حدثنا هناد هناد ياذن تدمو حدثنا أبدت أبدت ياذن تدمو بن سليمان أم محمد بن إسحاق دقى محمد بن إسحاق أم محمد بن إبراهيم دقى محمد بن إبراهيم an abi salamata daga abi salamata an zaidi bin khalidin juhani daga zaidu dan khalidin juhani kala zaidu dan khalidin juhani yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam kunnan nan da ya kulu annabi yana cewa laula an ashukka ala ummati ba dan ka matsantawa ummata ba la amartuhum da na hore su bi suwaki da yin aswaki inda kullu salatin nan ga kowace sallah wala akartu salatal isha'i da na jinkirta sallar isha kuma ila sulusul layli haƙi zuwa a raba dare uku kaso ɗaya ya shige to da a wannan lokacin zan dinga yin sallar isha to da abin da yasa nake yin kowace don kan matsantawa al'umma ta za mu zo magana isha a wajenta tana da yawa isha ba ta da wani lokaci ta kamar mai in annabi ya ga jama'a sun taru sallallahu alaihi wasallam sai ya sa isha amma dai tana farawa daga in shafaki ya huya jan faduwar rana din nan in ya dishe gari yayi duhu to tana farawa daga haka malaman Kano karkashin sarki Sunusi Allah ya rahamshe shi sun yi wa Shehu Ibrahim Kaula tambaya radiyallahu anhu wai wanne lokaci ne na isha saboda Shehu ya zo ya tarar da Kano a wannan lokaci akwai ɗan rikici a kan isha wa'yansu sukan yi isha ƙarfe 10 ba ta yin isha sai ƙarfe 10 ta yi a yau za ka ga raguwar tsofaffi wa'yansu ƴan sallah sunan da su dama ba ta isha sai ƙarfe 10 wa'yansu kuma da an yi magariba bai fi a jacar bishiki da yau shi kenan sai kawai a tashi a yi sallah to aka yi ta rigima tsakanin malamai ana ta rubuce-rubuce to sai da aka tambayi shehu ko ya ake ciki sai shehu ya ce to sallar isha dai daga magariba zuwa isha komai saurin mutum ya bari sai awa ɗaya ta yi komai saurin mutum daga magariba zuwa isha kai ya sallah sai awa ɗaya ta yi sai dai inda larurar ruwa ko tago ko waye da ake hada salloli din nan amma komai saurin mutum ya bari daga sallar magariba zuwa isha sai awa ɗaya cikakkiya ta yi ga wanda bai so ya jinkirta kenan wanda yake so ya jinkirta ko shehu yace sai yayi awa ɗaya da rabi kaga tara da rabi kenan sai yayi awa ɗaya da rabi ya awa ɗaya da rabi tara da rabi kenan zamanin Ramadana kuma to wannan zai iya jinkirta ta in ya ga damar ta har ƙarshe 11 zai iya jinkirta ta inda Ramadana ne har ƙarshe 11 saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba dare uku da ba dan kai matsanta al'umma ba da ya hore su raba dare uku sannan in kashi ɗaya ya fiye su dinga isha kaga yanzu 7 shaurafata shine magariba ta yi to 8:9 har zuwa ƙarfe 5 sai ka ga awa 10 ne a wannan lokacin yanzu awa 10 in ka raba ta uku to za ka ga wajen ƙarfe 10:15 kenan 10:15 to kashi ɗaya na dare ya shiga kenan mun bar shi daga ƙarfe 5-6 ka ga gari ya waye yanzu mun bar shi daga nan to in kuma an ce sai an bari har zuwa 7:00 to za ka ga ma wajen 11:00 ne to amma wannan ba wai ma'ana shi kenan ba wai a dinga cewa wannan lokaci ba annabi ce ba dan kan matsantawa al'umma ta ba amma dai isha ana so a dinga dan in mutum zai yi gaggawata to ya yi awa ɗaya bayan magariba in an yi sallar magariba assalamu alaikum ka ai kiran sallar isha sai awa ɗaya ta yi cik in ko mutum zai jinkirta awa ɗaya da rabi to kuma iya ƙarfinsa ya ƙarfinsa ga shi in mun zo babin ta za a yi wannan ila sulusul layli zuwa kashin dare uku ɗaya ya shige ƙala sai ya ce fa kana zaidu bin khalid wannan sahabi da ya rawaito wannan magana ya shahadu salawati yana zuwa sallolin nan biyar fil masjidi a masallacin annabi yake sallolin nan biyar wa siwaquhu aswakinsa ala uzunji za ka ga aswakinsa a kunnansa mawdi alqalami inda mai rubutu yake sa birarsa ko yake sa alƙalamin sa din nan to haka za ka ga aswakinsa a kunnansa shi wannan sahabi min uzinil katil yanda mai rubutu yake sa alƙalamin sa la yaqumu ila salati baya tashi zuwa sallah illa stanna sai yayi aswaki summa raddahu sai ya maida shi ila mawdin shi zuwa wajensa qala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu, wannan hadisi ne mai kyau. To wannan fa fahimtar wannan sahabi, wannan ijtihadin wannan sahabi ne, ba wai ma'ana kowa sai ya sa aswaki, tunda dai ba haka sayyidina Abubakar kunnan sai yake, ba haka sayyidina Umar kunnan sai yake, ba haka sayyidina Ali kunnan sai. Amma shi wannan sahabi shi ya rawaito abu, shi kuma ijtihadin sa, kokarin sa, in mutum ya koyi da shi yayi, in mutum ma kafin ya fito sallah zai yi aswakin yayi, in kafin ya fito sallah zai yi makilin din didde yayi, in kuma in yi da safe ma ya isa, dan Annabi ce ba dan kan matsantawa ba dole ba ne. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم وأصول نصر الكفار الهادي إلى سبق المستقيم وعلى أهل حق الله العظيم سبحان ربك رجل وعلى سبحانه وتعالى الحمد لله.